hakan zan koma antum maryama kaso aso kashi ne soyayya ta tafi ta bar shi yaya ba zai mata kuka ba maryama
cikin yi baki guna kin yi baki gon maryama ke rabani da maryama shin wai ina ni zan koma baki da tacewa na daina miki kallon girma zaki so ana ki anan zaki tinakin kasa soyayya.